Mzee chi asha.
Sa.
Sa.
Yeah.
Sasu.
Miji na miji.
Sal.
Ndu.
Ah.
Oh, yeah, sal.
Yeah, sal.
And chi ajuye.
Shari.
Shina.
Shina.
Shina. So adafa bafa ngana dafa
ada
ana dafa
ta
yewa wancan fa ngoci wancan
tata
tata
yewa so anci anga abun fa sanya
sanya sa
yewa yewa yewa
sa
anci a yanka yago yanka shi a gefe
wannan correct spelling kuwa sa
ba ko mi dai amma dai mun yi irin nan
dai sau ya
an ce an yanka
kamar
a jefe
a yanki a yanki
a yanki
sana
sana
yawa
sana
kan ni an ce abuga wani fa
ndubu
ndubu
akwai wani magana kamar tsa ko ya
tsa
oh yes
oh tsa
ne
ona kan san
tsa
hit it
yes
tsa
yawa
okay
an ce an share
share ya tsa hana
to wurin da ana sa kaman nan yanzu wurin da ana sa kaman
val
val
eh yes. Yowa to laifi fa
laifi
biku
biku
akwai wani vas vas
vas
vas oh yeah, like yeah, fall fall that's what call this one fall vas
biku
biku akwai wani nan magangane ban san din da ana yi ba zan iya
so so
say yes we
can mm chi kaman so biyu sai mu ce wannan
kafa
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 to na farkon nan abu kaman abu kagan yana bisan abin nan
bisan
akan tace
tace
ya ginka yana zuwa sai kana zuwa sai ya gudu ya zuwa ce da shi
oho et ya kiya ga vul vul
mun mun yanzu
mun oho baburu
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 to
baburu
to mutum ya shiga cikin daki fa
aje oho ya sin tarumba
mun ce yanzu kababu
Oh, is somebody's going out, that's
all. Yes.
Babubu.
Okay, and I'm going to be photographing this. That's right. And
so, you can see back at the
Babubu.
Again?
Babubu.
That's
it. Think you
got
it? I don't know. I think so.
I think.
I'd like to try again, yes.
Babubu.
Again?
Babubu.
Yeah, you're
on. Mza chi mutum yana murna.
Wadi.
Wadi.
Yowa.
Wadi.
Mga chi sunnu?
Usi.
Usi, yeah. I'm sorry, kena.
I'm sorry. Kawa.
Kawa.
Yowa. Yowa.
I'm asking your friends, so you say, kawa, kawa abai. It's mean that somebody which is
here. Yowa. So, akwa wani abana chi, wawi kwa kuyaya? Wawi.
Wui.
Wui. Wrong.
Wui.
Wui.
Eh akwai wani abin ana ce wawi kaman ana sa shi ana yi ado da shi
wawi wawi
wawi
yawa
wawi
to an ce mutun ya aifa mata mata mace ta aifa
ya
yawa to sanyi ko
lissu
ya madu
ya madu
ya madu
ko ce shi
ya madu
yawa
ya madu
to an ce abin yana da yaya
musha
musha
kuna da wani
fruit ya ya musha musha
musha
musha
an ce abu ya aifa ya abu kuma
ya
ya
ya ko ba waya ya bane
ya ya
ya kawai
ko ya kurum
to nan fa
ya ya
ko ko
to haya kifa
yar
yar
to an ce asa asa ciyawa kan
zado zado ba
yawa
zado
to kulun kulun fa
zar zar
zar zar
yawa to ka san wannan kaman yanzu ana noma an saba an shoka abu
tuka tuka
zaba ko an
sab Jaba. Mean that you have been before.
Yeah.
Correction.
Mm-hmm. Correction.
Yeah, I can. Zanifa.
Jabi.
Yeah, wow.